Lahadi, kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta sha kashi a hannun Manchester City da kwallo biyu da nema a wasan karshe na Community Shield na kasar Ingila. Har ila yau a wasan sharan fage, kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta samu nasara akan Barcelona da kwallo ɗaya mai ban haushi. A wasan da aka fafata na sada zumunci kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba ta daɗi ba a hannun kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich, inda Bayern Munich sun ta lallasa ta kwallo biyu da nema a wasan da suka fafata a jiya. Idan muka lega bangaren sai da sai rawayen wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Everton ta cimma yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona kan sayan dan wasan bayan ta Yerimina dan shekaru 23 da haihuwa akan kudi fam miliyan 28.5 na tsawon shekaru 5. Har ila yau kungiyar ta Everton ta shaidawa Manchester United cewa tana da bukatar dan wasan bayan ta Christian Smalling ko kuma Victor Lindelof dan shekaru 24 da haihuwa din har kungiyoyin guda biyu ba su cimma yarjejeniya kan sayan dan wasan Manchester United Marco Rojo dan shekaru 28 da haihuwa ba. Ita ma Manchester United din na ci gaba da shirye-shiryen ta wajen ganin taso dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Leicester City mai suna Harry dan shekara 25 da haihuwa, kuma ya kasance Manchester United din ta nuna sha'awar ta tun a baya na ganin ta dauko dan wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na dab da sha'awa ko kuma na nuna sha'awa ta wajen sayan dan wasan Crystal Palace dan kasar Ivory Coast Wilfried Zaha da shekaru 25 da haihuwa, in tunda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta fice daga cinikin. Sabon kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Sarri ya ce kungiyarsa a shirye take da ta sayar da mai tsaron ragar ta Courtois, wanda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid take sha'awar sa in har dan wasan ya nuna zai tafi. Wakilin dan wasan tsake na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Aya Ramsey ya karyata rade-raden da ake na cewa dan wasan ba zai sabunta contract sa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ba har sai in Arsenal za ta biya shi zunzurutun kudi da ya kai ma £300,000 a sati kafin ya amince. Idan muka dawo tarayyar Nigeria kuma, tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Nigeria mai suna Etin Ise ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta Nigeria NFF ta tilastawa kocin kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Gunnar Rowe dan kasar Germany da ya zauna a Nigeria idan yana son ya ci gaba da rike ɗan wasa. Ya san ya lura cewa kocin Eagles din wato Gunnar Rowe ya ki zama a Nigeria, kasantuwar haka baya ganin league da ake bugawa a Nigeria, wajen ta hanyar haka ne zai iya zakulo matasan ɗan wasa da za su iya fafatawa a Nigeria a fagen wasanni daban-daban, wanda ya ce hakan na ɗaya daga abin da yake kawo koma baya a kwallon kafa a kasar Najeriya. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin VOA huta lafiya.